Takin saka da ke ci gaba da wanzuwa tsakanin jagororin gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a jamhuriyar Niger da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta ECOWAS na ci gaba da jefa fargaba da rashin tabbas tsakanin mutanen kasashen biyu, musamman a jihohin da kasashe ke makwabtaka da juna. A wata ziyara da babban hafsan mayakan kasa na Najeriya, Lieutenant General Tarik Labaja ya kai a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, wadda tana ɗaya daga cikin jihohin da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar, ya yi gargaɗi ga dakarun soji da ke yankin runduna ta takwas da cewa ko da yaushe su kasance cikin shirin ko ta kwana, amma kuma su kasance masu karɓar umarni daga rundunar tsaron Najeriya kaɗai.
We are all aware of the situation that is developing in Niger Republic and the implications.
Ya ce dukkan sojin suna da masaniya akan abin da ke gudana a jamhuriyar Nijar da kuma yadda zai iya shafar Najeriya.
And so many of you are on the social media who are making insinuations and trying to drag the armed forces.
Ya ce ya tabbata da yawan jami'an sojin suna amfani da kafar sada zumunta ta yanar gizo, suna ganin batutuwan da ke yawo, mutane na yaɗa jita-jita, suna ƙoƙarin ingiza rundunar soji shiga shiru ba shanu.
Your loyalty is to the government and the constitution of the Federal Republic of Nigeria.
Dole ne su kasance masu biyayya ga gwamnati da kundin tsarin mulkin ƙasa.
Don't be swayed by what you read in the social media.
Kar su karkata ga abin da ke yawo a yanar gizo, domin masu yaɗa bayanai suna yi ne bisa wata manufa da suke da ita. Tun lokacin da takaddama ta soma yin zafi ne ake ganin bayanai, har ma da hotuna suna yawo a shafukan sada zumunta na yanar gizo, waɗanda ba lalle ne su kasance gaskiya ba. Duk da yake da yawan al'ummomin ƙasashen biyu, fatar su ita ce a warware takaddamar cikin ruwan sanyi.
Sunana Alhaji Aliyu Moroko. To gaskiya muna kira ga mahukuntan Nijar da Najeriya da don Allah su bi hanyoyi na sulhunta kansu ga wannan matsalar, saboda mu tsakanin Nijar da Najeriya kusan dai an zama abu guda. Ga hulɗewa ta auracewa da ta kasuwanci duk ta shiga cikin tsakaninmu da su.
Alhaji Abdullahi Murbiya Illela. To mu abun muka so dai a zanna lahiya, domin mu samu zama lahiya da kwanciyar hankali, tunda domin yanzu idan ita ɓaci ko da wani makami ko wani abu gare su, mu da kusan su muna ga mun fuskanci matsaloli da sauransu.
Sunana Kabiru Muhammad. To a bi hanya ta sulhu domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ga mu a cikin gida, mu ne Najeriya kanmu ba mu samu zaman lafiya ba cikin fargaba kake. Akwai waɗanda yanzu haka a Najeriya ba su cikin gidajensu, suna ji ba su iya noma saboda rashin tsaro da waɗansu abubuwa ne daban-daban, wanda shi ne ya kamata a mai da hankali.
Har yanzu dai jama'ar ƙasashen biyu na ci gaba da fuskantar damuwa da matsanancin yanayin rayuwa da matsalar ta haifar, wanda bai rasa nasaba da buƙatar da suke da ita ta kawo ƙarshen wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.